أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوكان وتا هو غواتن المحرم شكرا دبو أربعين تقوس هجرة من زنزيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقاقر مكة زوا مدينة شينيكم إداتي دشا تقوس غواتن شدا شكرا دبو بيودة أشيرين دا شدا شكرا ميلادية زامت ورا إن شاء الله تعالى a cikin karatun littafin mai albarka na hikbatun min at-tarikh wallafar al-Sheikh Uthman ibn Muhammad al-Khamis hafizahullahu ta'ala. Idan ba a sha'afa ba, ba a manta ba, kuma muna karatu ne a abin da ya shafi tarihi na Sayyidina Uthman dan Affan, Allah ya kara masa yarda. Kusan tarihin Sayyidina Uthman a cikin littafin yana ɗaya daga cikin inda malam ya faɗaɗa bayani ƙwarai da gaske a cikinsa. Ina ji kusan tun daga shafi na 66 har zuwa shafi na 100 duk tarihin Sayyidina Uthman ne, kaga kusan shafi 34 kenan ko wani abu makamancin haka. Ya fara tun daga al-mabhathul awwal, yadda aka ba wa Sayyidina Uthman khalifanci, yadda Sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda lokacin da aka soke shi ya kafa kwamiti na mutum shida karkashin manya-manyan sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda dukkanin mutum shidan nan suna daga cikin wanda Annabi ya musu albashir da aljannatin sana duniya: Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, عبد الرحمن ابن عوف, زبير ابن الأوام, سعد ابن أبي وقاص, طلحة ابن عبيد الله. ما تنش لك هنا وانا داك أرشي دم أمن تابا متن بير كو متن هؤو سكزن يسكب متن أوكو أكا متن أوكو سكزن يسكب متن أوكو هاي. أكبر عبد الرحمن, akabar Ali, akabar Uthman. Shi ma Abdurrahman da sharar din za su ba shi dama ya zabi wanda yake gani, wanda suke gani yafi cancanta. Kuma da Uthman da Ali suka ba shi dama, suka ce duk wanda ya zaba sun yarda kawai. Sayyidina Abdurrahman dan Auf, Allah kara masa yarda, ya rinka zagayen kuturin kanawa a cikin garin Madina da tuntubar masu ruwa da tsaki a cikin manya-manyan sahabbai, domin ya ji ra'ayoyinsu wa ya fi cancanta daga ciki, wanda dukkanin ra'ayoyin da ya tuntuɓa magana kalma ta haɗa a kan Sayyidina Uthman, kuma ya zo ya ambata shi, wanda abin nan karatun da aka yi ya riga ya wuce a kan haka. Sannan malam ya tsallaka al-mabhathul athani, shi ne Uthman ibn Affan fi suturin, inda ya ɗanyi tarihin Sayyidina Uthman a cikin wasu 'yan layuka 'yan kaɗan. Sunansa cikakke, laƙabinsa, nasabarsa, matansa, ‘ya’yansa, sannan ya kawo wani abu daga cikin falalar Sayyidina Uthman kaɗan ya kawo, wacce ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To daga nan ya tsallaka al-mabhathu thalith, duk dai a cikin tarihin Sayyidina Uthman, ahammul ahdaf fi khilafati Uthman radiyallahu anhu, mafiya mahimmancin abubuwan da suka faru a khalifancin Sayyidina Uthman, wanda ya ambaci abubuwa da dama, amma dai abubuwan da ya ambata mafiya mahimmancin su ne kamar haka. Abu na farko su ne al-futuhat, buɗe-buɗe da aka yi garuruwa da nahiyoyi lokacin khalifancinsa. dan abin alfahari, abinda tarihi ba zai goge ba wajen tunawa da Sayyidina Uthman, lokacin Sayyidina Uthman addinin musulunci yayi karfi a nan Afirka, ta dalilin sa addinin musulunci ya zo mana. Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda. A lokacin Sayyidina Uthman aka bude garuruwa da yawa daga nan Afirka, irin su Jarjir da Barbar da sauransu. Lokacin Sayyidina Uthman aka yalwata, aka fadada masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fadadawa mai girma. Lokacin Sayyidina Umar kada kuma ta shi ma ya dan yi wani abu na kokarin fadada masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma fadadawa Sayyidina Umar abin da yake takaitacce. Lokacin Sayyidina Usman ya fadada shi sosai, fadadawa mai girma. Sannan lokacin Sayyidina Uthman idan za ku etinawa, aka yi jam'ul Qur'an karo na biyu, tattar alqur'ani wanda shi muke amfani da shi yanzu. Lokacin Sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda, ya tattar alqur'ani, amma kamar da kuka sani an tattaro shi ne daga jikin fatu, jikin duwatsu, allan kafadan daba, kirazan mutane, aka zo aka tattara shi a waje guda kawai aka rubuce shi. Amma lokacin Sayyidina Uthman aka mai da shi mushafi guda daya, kuma akan harafi guda daya, waɗanda su ne wannan qira'at din al-ashara wanda muke amfani da su. Wannan kokarin malami suka ce ko shi kadai Sayyidina Uthman ne a cikin rayuwarsa, saboda ya tattara al'umar manzon Allah tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi akan abu daya. Idan masu sauraro za ku iya tunawa, lokacin Sayyidina Uthman kafin a tattara al-Qur'ani, rikici ya fara shiga tsakanin musulmi, har wani yana iya kafirta wani saboda bambancin karatu. Wani zai ji wani yayi karatu da alqur'anin da shi ba shi ya saba ji ba, hakan sai ya sa ya masa inkari, shi ma wancin ya masa inkari. To kun ga wannan kokarin da Sayyidina Uthman ne na tattara al'umar musulmi akan musafi guda ɗaya wanda kowa ya yarda da shi, aka tattara sauran gaba ɗaya aka kona su. Wannan kokari ne da ya kamata duk lokacin da musulmi ya karanta alqur'ani ya tuno da Sayyidina Uthman, Allah ya kara masa yarda, ya masa addu'a ta musamman. To wannan na ɗaya daga cikin mafiya mahimmancin abin da suka faru a lokacin Sayyidina Uthman. Sannan al-mabhathur rabi, ina dan mana bita ne saboda ban dade rabar mu da karatu. Konstantin tun hutun karaba sallar rabar mu da karatu. Tun kamun azumi rabar mu da karatu. Allah ya shirye da mu gaba daya. Al-mabhathur rabi, malin ya tattauna akan bada'ul fitna, yadda aka fara fitinar kashe Sayyidina Uthman. Malin ya kawo mana wasu abubuwa manya-manya guda hudu, waɗanda su ne asbabul fitna ɗin, manya-manyan dalilai ne guda. Na farko, wanda shi ne mafi girman dalili, mafi sawa fitinar kuma ta yaɗu ta yi ƙarfi ta kai inda ta kai, shi ne wannan Bayahude Abdullah bin Saba al-Yahudi alaihi la'anatullah, wanda Bayahude ne da ya shiga addinin musulunci kawai don ya yi makida da makirci wa addini, ya lalata tafiyar addinin musulunci. Ya shiga ya fara da'awar kiran mutane zuwa ga tawaye wa Sayyidina Uthman, yana nuna cewa Sayyidina Uthman shugaba ne wanda baya adalci, yana fifita yan uwansa, yana kaza, ya rinka mobilizing din mutane garuruwa musamman ƙauyuka, yayi amfani da jahilci da rashin sani irin na ƙauyuka ya rinka shiga. Kuma a wancan lokaci game da muke bayani, ba waya, ba internet, ba wani abin sada zumunci da za a rinka jin abin da ke faruwa tsakanin Madina da sauran garuruwa. Galibi abin da aka zo da shi na labari da shi ake ɗauka amfani da shi, saboda haka ya tara mutane da yawa waɗanda dukkaninsu zantuttukan da yake faɗa akan Sayyidina Uthman sun musu tasiri, cewa Sayyidina Uthman gwamnatin zalunci ce, ba a adalci, an fifita, an yi kaza da sauransu. Sababi na biyu daga cikin sababin da ya haddasar da fitinar Sayyidina Uthman wacce ta kai ga salwanta rayuwarsa shine ar-raha, shine yalwa, yalwa budi da musulunci ya samu a lokacin. Da wai da Bahaushe ya ce in dadi wa mutun yawa sai ya ce Allah kashe ni, wato irin sa ne. Saboda haka a lokacin Sayyidina Uthman har ana bi gida-gida ana yi ko ana cewa an kawo zakka, har mai bukata ya zo ya karba, kaga fa akwai yalwa a lokacin. To wannan ya taimaka mutane suka ga tunda an koshi, to bari kuma a fito ayi wani abin na daban. To sai aka rinka tunanin nuka ta yadda za a yi kuma a kawo fitintunu tsakanin shugabanci da wanda yake shugaba. abu na uku bayna tabai Uthman wa tabai Umar, bambanci da ke tsakanin ɗabi'a ta sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda da kuma ɗabi'ar sayyidina Uthman Allah ya kara masa yarda shi ma. Wato sayyidina Umar mutum ne da yake ghalib, mai kaushi, ba shi da wasa. Saboda kowa yana shakkar ya kawo wargi a lokacin sayyidina Umar. Saboda wannan ya taimaka wa sayyidina Umar duk taurin kan mutum, duk tsagerancinsa, sayyidina Umar zai bata kansa ne kawai ya wuce. Shi ko sayyidina Uthman Allah ya kara masa yarda, mutum ne mai laushi, mutum ne mai taushi, mutum ne dan abu a hankali, ba wai sakaci dai da shi ba, a'a, ɗabi'a ce ko a cikin mana in ka kalli kowa akwai irin ɗabi'arsa. Wani mutum ne shi bai yadda kawai wani bai yadda abin da ba daidai ba, kawai za a yi daidai ne dole ko ana so ko ba a so, sai a targima da shi a da mutane, ba haka ba ne? Targima da shi a duka rinka gani wani ya fiye tsauri, shi haka yake kawai a yi daidai, wani kuma shi abu a hankali, a rinka bi a hankali. To bi a hankali ya taimaka wajen waɗanda suke marasa kirki, marasa mutuntaka, suka yi amfani da wannan damar suka yi fito na fito da gwamnatin sayyidina Uthman. Saboda haka bambancin ɗabi'a ya taimaka. Abu na ƙarshe shi ne istisqalu ba'dil qaba'il li ri'asati Quraysh, shi ne akwai ƙabilu da dama da suka shiga addinin musulunci daga baya, wasu larabawa ne, wasu ajamawa ne, ma ba sa cikin larabawa. To sai suke gani dan mai manzon Allah tsira da sayyidina Abubakar Siddiq ba Quraysh ne, sayyidina Umar shi ma ba Quraysh ne, sayyidina Usman haka shi ma ba Quraysh ne, dan mai mulki zai ta kaiwa da komowa akan Qurayshawa kawai? Ya kamata a canza wa gengo kafa, an gane? Kamar ka ce kawai kabilanci, kabilanci ko bambanci kawai, suna gani ai Qurayshawa sun dana, ya kamata mulki ya canza. To shi ma wannan ya taimaka wasu wanda suka ga su shiga cikin boran nan dan a samu canji daga Qurayshawa zuwa ga wasu. To sai al-mabhathul khamis, a inda malam ya tattauna akan tuhumomi da waɗanda suka yi gungu, suka yi zuga, suka todan kawar da sayyidina Uthman daga kujerarsa. Akwai tuhumomi da dama da suka gindaya, suka ce a matsayinmu na mabiya jagorori muna tuhumar sayyidina Uthman da abu kaza da abu kaza. Malam ya kawo mana abubuwan kusan guda 13, wanda kowanne ɗaya daga cikin malam sai da bishi ya bayani akan su, in za ku yi tunawa ko don mun karanta. Kowanne malam zai ce sun tume shi da kaza ga abin da suka ce, sai malam kuma ya ba su amsa. Wanda za ga duk tuhumomi ne, wasu daga ciki tuhumomi ne na ƙarya, babu su kwata-kwata. Wasu akwai su, amma kuma ba yadda suka faɗa haka abin yake ba. Sau da haka galibi duk abubuwan da suka faɗa abubuwa ne kawai sun ƙirƙiro su ne saboda su cimma manufarsu kawai ta kujerar khalifanci. To bayan duk an gama wannan gaba ɗaya, sai al-mabhathu as-sadis, wanda za mu tashi a kansa yanzu insha Allahu ta'ala. Ai kowa ya ga wajen ko? Malam ya ce al-mabhathu as-sadis maqtal Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, kashe sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara masa yarda. Yadda aka kashe sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda, bayan duk abubuwan da suka faru sun tattaro zuga, an zuga wanda za a zuga, wanda suka hau sun hau, akan lallai ya kamata sun gamsu a kau da sayyidina Usman daga kan khalifancin kujera Annabi sallallahu alaihi wasallam. Malai ce ba'da an ufirat hadhihi al-umuru ala Uthman, خرج أناس من أهل البصرة وأناس من أهل الكوفة وأناس من أهل مصر إلى المدينة في السنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت بعد أن أثيرت هذه الأمور باين أرور وتر بيتنا أن تاد كورا على عثمان أكن سيدنا عثمان أفن ألك أرى مسير دا. خرج أناس من أهل البصرة سي aka samu wasu mutane, wasu jama'a daga cikin mutanen Basra sai suka fito daga garin Basra da niyyar tafiya Madina. Wa أناس من أهل الكوفة, da wasu daga cikin mutane daga garin Kufa su ma suka fito da Basra da Kufa da Iraki da suna Iraki yanzu daman fitinannu ne daman tun wancan lokaci to su suka fito wa unasu min alil misra da kuma wasu daga cikin mutane daga garin Misra waɗannan garuruwa guda uku su suka samar da mutanen da suka fito suka yi tawaye wa Khalifa Uthman dan Affan Allah kara masa yarda abin ya faru ne mallai ce fi sanatil khamisati wa thalathin a shekara ta 35 wanda wannan shekarar ita ce shekarar da aka ce sayyidina Uthman min hijratin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga hijira annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yuzhiruna annahum yuriduna alhajja abinda suka bayyana karan fari cewa suna nufin tafiya aikin haji tunda abin ya faru a watan Dhulqa'ada Dhulhijja fitowar su watan Dhulqa'ada ne amma kisan sayyidina Uthman watan Dhulhijja ne kun ga duk waɗannan watanni ne na me na aikin haji yawwa to sai suka yi amfani da yadda ake fitowa daga garuruwa dan a to aikin haji kada ku manta wancan karan fitowa ake yi akan doki ko akan raƙumi ko akan wani abin hawa wanda yake ba mota ba balle tana jirgin sama to kaga idan zaka fito ya kamata kai shiri kai kimtsi ka fito da wuri shi yasa suka fito da wuri tun a watan wani lokaci watan da yake kafin Dhulqa'ada wani lokaci Dhulqa'ada wanda suke kusa kenan dan su isa da wuri to sai suka nuna cewa sun fito ne dan su je su aikin haji wa qad abtanu al-khuruj ala Uthman idai kuma abtanu shine sun boye shine abtanu sun boye fito na fito da suke nufin yi wa sayyidina Uthman Allah kara masa yarda a cikin ransu sun boye haka abu bi suka fito da shi a zahiri aikin haji a badini fa yin tawaye ga sayyidina Uthman yawwa waqtulifa fi a'dadihim malati an yi sabani akan adadin waɗannan mutane da suka fito daga na Basra din da na Kufa da na Misra din su nawa ne gaba ɗayan su faqila wasu daga cikin malaman tarihi suka ce innahum alfani min ahli Misra wa alfani min ahli Kufa wa alfani min ahli Basra suka ce mutum biyu ne daga mutanen Misra 2000 daga Misra 2000 daga Basra 2000 daga Kufa nawa kenan gaba daya 6000 haka wasu daga cikin malaman tarihi suka ambata waqila yayin da wasu daga cikin malaman tarihi suka ce innal kulla alfani suka ce ai gaba daya adadin su ne da na Misra da Kufa da Basra din idan aka tattara su su ne za a samu mutum 2000 wasu daga cikin malaman tarihi suka faɗa haka waqila ghayru zalika yayin da wasu daga cikin malaman tarihi suka faɗi wani abin da ba wannan ba ba kuma wancan ba ma'ana ba 2000 ba ba kuma 6000 ba walaysat hunaka ihsa'iyatun daqiqatun mallai yace sai dai anan wajen duk waɗanda suka babu wata kididdiga ita ce ihsa'iyatu babu wata kididdiga ingantacciya mai ƙarfi da za a iya ɗauka a zauna akan ta babu wannan yace kaza wannan yace kaza walakinnahum sai dai abinda za a iya fitar na statistics akan abubuwan shine la yaqilluna an alfaini wa la yaziduna an 6000 bi ayi halin min alahwal malace sai dai idan ka dauki wancan ka dauki wannan adadin da malami suka ambata sai ka fitar da wata natija guda daya adadin su baya kasa da mutum 2000 bai yi ƙasa da mutum 2000 ba sannan bai wuce 6000 ba an gane ma'ana wannan range din daga 2000 zuwa 6000 to anan zaka same su ba su wuce haka ba ko ma dai menene adadin su ya kai 2000 ko yawa ko ma dai menene dakhalu madinata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka taho suka hadu a waje guda suka shigo garin manzon Allah madinar annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ulaika alqawm min fursan qaba'ilihim wadannan mutane da suka taho sun kasance mahaya ne jarmai ne daga cikin mutanen su dukkanin su fursan shine jam'i ne na farisun farisun shine mahayin doki bar dai mahayin doki da ya iya sarrafa doki a wajen yaki. To dukkan waɗanda suka fito dan kai wa sayyidina Uthman hari sun kasance zababbu ne daga cikin kabilunsu. An zabo mahaikatau ja'u li'ajli Uthmana, sun zo daga garuruwansu ne dan kawai su sauke shi ne al'azal, kawarwa, su kawar da mulkin sayyidina Uthman dan Affan, Allah ya kara masa yarda. Imma bitahdidi, ko dai ta hanyar tsoratarwa da razanarwa, sayyidina Uthman ya tsorata ya gode ban mulkin su dora wanda suke so. Wa imma bil quwwa, ko kuma su dauki su sauke shi daga mulkin ta karfin tsiya koda ta kashe shi ne kawai, shine bil quwwa, ko ta hanyar karfi ne ta tsiya tsiya kenan a sauke shi kawai. Wa hasaru bait Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu fi awakhir dhil qa'da, malai ce suka zo bayan sun iso garin Madina, ina aikin hajjin? To yanzu babu zancen aikin hajji, tunda dama ba shi ya fito da su ba asalan, wannan an fake da shi ne kawai. Da suka zo sai suka kewaye gidan sayyidina Uthman. Hakan ya fara a farko-farkon ko kuma a ƙarshen watan Dhulqa'ada. Sun iso garin Madina a ƙarshen watan Dhulqa'ada, suna zuwa suka je suka kewaye gidansa, aka wa gidansa ƙawanya ta yadda ba ta inda sayyidina Uthman zai iya fitowa. Wa amaruhu an yakhla'a nafsahu min al-khilafa, suka umarci sayyidina Uthman cewa wai ya cire kansa da kansa daga khalifanci. Suka ce lalle ya sauka daga kansa, ya bada kai bauriya. Wastamarra al-hisaru ila al-18 min dhil-hijja, wannan tsare sayyidina Uthman din da suka yi da kewaye shi suka ci gaba da zama a haka, abin ya zarce har zuwa 8 ga watan Dhul-Hijja. Wa huwa yawmu maqtal Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala an 18 ga watan afwan 18 har zuwa 18 ga watan Dhul-Hijja. Wannan rana kuma ita ce ranar da aka kashe sayyidina Uthman, kamar yadda wasu daga cikin malaman tarihi suka ambata. Dan ranar malaman tarihi sun yi sabani akan ta, wasu suka ce 12 ne ga watan Dhul-Hijja, ana cikin tsaka da aikin haji lokacin da aka kashe sayyidina Uthman. Wasu suka ce ai ranar tarwiya ne ma, ranar tarwiya ranar wa shekenan, nawa ga watan Dhul-Hijja ne ranar tarwiya? Ya kuka yi shiru ranar tarwiya fa, ranar 8 ga wata mana, ranar da Allah zai yi fita mina, ranar da ake fara aikin hajji. To ita ce ranar da wasu malaman suka ce ranar aka shi sayyidina Uthman. To malam ya tafi akan 18 ga wata. Malai ce wa huwa yawmu maqtal Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, ita ce ranar da aka shi sayyidina Uthman dan Affan, Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda. Wa qila, wasu daga cikin malaman tarihi suka ce innal hisara, wannan kewaye sayyidina Uthman din da aka yi da tsare shi da aka yi a gida, istamarra 40 yawman, ya fa zarce ne ya ci gaba har kwanaki 40. Wa qila ghayru zalika, wasu daga cikin malamai nan ma suka faɗa abinda ba wannan ba, walakin al 40 yawman, sai dai duk abinda malamai suka faɗa shi ma baya ƙetar kwanaki 41. An tsare sayyidina Uthman, an hana shi fitowa, hatta jam'i kamar da makaranta ba ƴan uwa sun hana sayyidina Uthman fitowa. Jam'i fa yana shugaban ƙasa na duk duniya a lokacin, amma masallaci ya fito ya salla bai isa ba, hatta ruwa ma suka hana shi shiga, a shiga masa da ruwa na amfani, a ɗebo ruwa a shigar da shi gidan sayyidina Uthman suka hana. Kaga wannan ai zaluncin ya kai zalunci, fasikancin ya kai fasikanci. Lamma husira Uthman, malaci yayin da aka kewaye sayyidina Uthman aka tsare shi a gidansa radiyallahu ta'ala anhu, Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda, fi baitihi, a gidansa, wa muni'a min as-salati, kaji ba, malaci aka hana shi fitowa sallah, bal wa min al-ma'i, malaci bar ma ba wai sallah kadai aka hana shi fitowa ba, hatta ruwa ma an hana a shigar masa da ruwa, ba wanda ya sai shiga da ruwa gidan. Fa min a'immatil fitna, to sai kasance tunda khalifa baya nan, waɗannan mutane su suka zo suka mamaye gidan sayyidina Uthman da masallaci gaba ɗaya, wa yake wa mutane sallah kenan? Sai kasance ɗaya daga cikin jagororin waɗannan fitinannu, waɗannan ƴan daba, an fahimta ai ko, waɗannan ƴan tawayi, waɗannan ƴan zanga-zanga, ɗaya daga cikinsu kuma yake wucewa mutane sallah, hatta inna Ubaydullah ibn Adi ibn al-Khiyar dakhala ala Uthman fa qala hasse dai kasance daya daga cikin sahabbai shine Ubaydullah ibn Adi ibn al-Khiyar shi wannan Ubaydullah an yi sabani game da suhubarsa cewa sahabi ne ko ba sahabi bane amma dai kamar yadda al-Hafiz al-Zahabi alayhi rahmatullah ya fada cikin siyar nasa yake cewa an haife shi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walizalika ra annabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ana sara ya ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to shine a lokacin ya shiga gidan sayyidina Uthman faqala yace yusallibi an-nasi imamu fitnatin famata amruna yace ya khalifa ɗaya fa daga cikin ƴan tawayen nan su suke mana sallah shi yake mana sallah shi yake sallah da mutane ɗaya daga cikin ƴan daban nan shi yake wucewa ya mana sallah fa mata amurna me kake umartan mu da shi shin mu bi su ko kuma me kake umartan mu da shi kala bar ku ji abin da sayyidina Usman yace sai yace as-salatu ahsanu ma ya'malu an-nas sallah ita ce mafi kyawun abin da mutane suke aikatawa babu wata ibada da take sama da sallah a cikin duk ayyukan mutane fa idza ahsana nasu idan waɗannan mutane ɗan tawaye sun iya sallah sun iya kyautata ta fa ahsin ma'ahum ku je ku kyautata ta tare da su ina fata an gane wa idza asa'u idan kuma suka munana ba su iya sallah ba fajtanib isa'atahum ku nisanci munanawansu shikenan abin da ya gaya musu kenan wannan kuma ita ce aqida ta ahlus sunna jawazu imamati fasiqin halaccin limamin wanda limancin wanda yake fasiki idan ya kasance dole shine limamin ku shi za a sa a gaba abi cire shi matsala ce to sai abi shi har sukan kafa hujja da limancin Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi Hajjaj kowa ya san ai min afsaqin nas mutum ne da kisan kai bai mai da shi komai ba ya sha jinin bayan Allah naka ce bayan Allah masu amsa sunan bayan Allah daga cikin sahabi da Abdullahi dan Zubair Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda sahabban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi jikan sayyidina Abubakar Siddiq dan gidan Asma'u dan gidan Zubair ibn al-Awwam amma Hajjaj ya sha jinin sa amma tare da haka zai shiga limanci kuma sahabbai irin Abdullahi dan Umar su shiga bayan sa su bi shi ina ba ta an gane to shi sabala mai suka ce babu laifi in dai mutun ya iya baya yin abin da yake shi zuwa ga kafirci babu laifi ka bi shi sallah dan kasan akwai masu zafin kai daga cikin ahlus sunna wani sai ya ce in yaje musamman ka tashi daga nan unguwa ka tafi ta unguwa sai ka ce wallahi duk masallacin gargajiya ne baka je kai sallah kuskure ne wannan in dai sun iya sallah matsalar ya kasance mutun bai iya sallah ba haka ne mutun bai iya karatun fatiha ba ko kuma baya cika ruku'u da sujjada a'a to wannan kai sallah kai kadai yafi maka sama da kai sallah tare da wani amma dan kasancewar baki da ku daya ba kuma masallaci a kusa da kai da ka je ga sallah kai ta sallah gida kai kadai wannan kuskure ne ba daidai bane baki da ahlus sunna bace je ga karanta kutubul aqaid da malami suke rubuta je ga karanta littafin aqidatul wasiqiyya da shaykhul islam bin taymiya Allah ya masa rahama je ga karanta littafin aqidatut tahawiyya na abu ja'far at-tahawi duk zaka ga babu laifi koda mutum fasiki ne in dai ya iya sallah za a bi sallah amma in kana da inda zaka je kai sallah inda yafi nan gwanda kaje inda yafi nan din kai sallah ɗan uwan fahimci wannan da kyau amma idan ya kai shi zuwa ga kafirci wannan ba za a bi shi sallah wannan kuma ka fahimci wannan da kyau aikin da mutum yake na fasikanci ko na bid'a bid'arsa mukaffira ce to ba za a bi shi sallah ba misali duk wanda yake da aqidar komai Allah ne wannan shine abin da yake bautawa da Allah da shayar da komai Allah ne to wallahi in ka bi wannan baka da sallah ina fatan fahimta da kyau duk wanda a zuciyarsa ya da komai Allah ne ba dan hakika ba kenan to ba za ka bi sallah ba haka duk wanda ka san boka ne dan tsubbi ne dan duba ne yad'i ilmal ghaib yana da'awar ilimin ghaibi shi ma wannan ba za ka bi sallah ba dan boka menene musulmi ne boka ba musulmi bane saboda ka duk wanda ka san boka ne ko ana ce masa malam wallahi in ka bi sallah baka da sallah ina ga maka wallahi baka da sallah. Indai ka tabbatar mutum bokansi yake yi abin da yasa nake na ka tabbatar ba wai shakka kake ba ko kokonto a'a ka tabbatar to ba abin sa sallah. Amma indai mutum ya iya sallah ko dan dariqa ne ko ba dan dariqa bane ka bi shi sallah sallaka ta yi insha Allah ta'ala. Wannan shine aqidar mu ta Ahlus Sunnah wal Jamaa. Na fata an fahimta. To Allah ya sa mu dace. To wannan shine abin da Sayyidina Uthman ya gaya musu. Yace musu sallah ita ce mafi kyawu abinda musulmi yake aikatawa. Idan sun iya sallah ku bi su ku kyautata tare da su. Idan suka bata to ku guje wa batawar ta su. وقد دخل بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عثمان كلهم يريدون الدفاع عنه مالتي تبس صحابان النبي صلى الله عليه وسلم تسار تبتا غري شي wasu daga cikin su sun shiga gidan sayyidina Uthman lokacin fitinar sun zo sun wuce ɗan ta'adda sun shiga gidan sayyidina Uthman dukkanin su suna nufin bada kariya wa sayyidina Uthman sayyidina Uthman ya ba su kariya ga fadinnansa ba shi kariya amma me ya faru وكان من أشهر الذين جلسوا عنده في بيته الحسن ابن علي والحسين ابن علي وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة محمد ابن طلحة ابن عبيد الله السجاد وأن سنة دقت كم فيها شهر وند سك شجعنا سيدنا عثمان سك دونا تاردش دقت كنسو أكو الحسن ابن علي أكو الحسين ابن علي نو وان سكينكو دقت كن جا غورن آل البيت كنا akwai Abdullah ibn Zubair akwai Abu Huraira akwai Muhammad ibn Talha ibn Ubaidillah As-Sajjad Allah ya kara musu yarda wadannan dukkanin su lokacin da aka zagaye Sayyidina Usman sun shiga gidan Sayyidina Usman kuma suka nemi ya ba su dama dan su fito na fito da wadannan da suka zagaye shi ba iya su kadai bane suna da yawa ayyan sahabbai kuma yadda zamu zo muji wasu daga cikin sahabbai da ayyan sahabban a lokacin da yawa sun zo dan su ba Sayyidina Usman kariya amma shine saboda baya so azbar da jinin kowa saboda shi Allah ya kara masa yarda wa Abdullah ibn Umar Hammad Abdullah dan Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda wa qad shaharu suyufahum dukkanin su sun zare takubban su fi wajhi ulaikal bughati alladhina aradu qatl Uthman radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhu wadanda suka zare takubban su a fuskar wadannan ɗan tawayen waɗanda suke nufin kashe Sayyidina Usman Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda waja'at ummul mu'minina safiyatu ala baghlatin yaquduha maulaha kinanatu matar annabi tsira da aminci tsara tabbata gare safiya bintu huyay ibn al-akhtab Allah ya ƙara mata yarda ta taho akan baghla al-fadaratta yaquduha wanda yake ja mata ragama ko yake ja mata linzamin wannan alfadarar shine maulanta bararran bawanta mai suna Kinana ya falqiyaha al-ashtar sai ɗaya daga cikin waɗancan ƴan daba ƴan tawaye mai suna al-ashtar sai ya haɗu da ita da wannan bawa nata a hanya fa daraba wajha baghlatiha kawai sai sa hannu ko takobi sai ya daki fuskar alfadarar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga rashin mutunci ya kai rashin mutunci ke shi sa a cikin al'umma ƴan uwa duk yadda ka kai ga kaucewa duk yadda ka kai ga kafa kafa akwai marasa mutuncin da sai sun taɓa mutuncin ka ba haka bane wallahi suna nan su kai haka Allah ya yi su kai ƴan wuta ne kawai sai sun shiga wuta wallahi kuwa to yanzu in ba rashin mutunci ba ka je matar manzon Allah fa kira da aminci tsara tabbata a gare shi uwar mu'minai kuma ya santa ba bai santa ba wai yaje taguwa da take kai yadda keta za ta iya faduwa a lokacin akwai wadanda kawai su mutanen banza ne in a hausar mu ce ta zamani kace ɗan iska ne kawai suna nan kawai su haka suke duk wani rashin mutunci a cikin al'umma za ka ga babu kyau amma su za su fito fili su rinka yi ba sa jin kunyar kowa ba sa ganin mutuncin kowa ba sa ganin akwai wani mai kima a cikin mutane kwata kwata komai za su iya yi a gaban babansu a gaban babansu a gaban manyan unguwa a gaban kowa su suna ganin sun ci dubu sai ce to eh wuta tana can tana jiran su Allah ya kiyaye faqalat safiya Allah ya kara mata yarda da taga haka sai ta ce rudduni medani medani ta ce medani idan mu koma mu juya la yafdahni hadha alkalb kada wannan karan ya tozarta ni ya wulakanta ni a gaban mutane ibn sa'ad ya kawo wannan kissa a cikin at-tabaqat nashi isnadin ta hasan walakin uthman amara as-sahabata bi adam al-qital mala yace to sai dai abin da ya faru sayyidina uthman dan affan Allah kara masa yarda ya umarci waɗannan sahabbai bi adam al-qital da fa shi bai yadda da yaki ba yace shi bai yadda azumar da jinin wani ba ɗan uwa ku rinka me da muke a baya me yasa sayyidina uthman bai yadda a kashe kowa bane me yasa yaki yadda a yaki ne saboda manzon Allah ya gaya masa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya san wannan ranar tabbas la budda za ta zo ba makawa sai ta zo wannan ranar to shi sa tunda za ta zo kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya masa ishara da kashe shi za a yi to me akan jinin sa shi kadai zai yadda a kashe mutane da yawa wannan shine shugaba fa shi ya yadda shi kadai ya mutu akan sauran mutane su mutu ba irin shugabanninmu ba su sun yadda kowa ya mutu akan su su rayu ba haka bane yanzu shugabannin kasashen da zaku ga na kafirai ba musulmi bane zaku ji an ce an samu wani dan sakaci rayukan mutane sun salwanta ko kuma sun ji ciwo sai mutum ya ce ya sauka da kan yayi murabus shi on his own ya ce ya sauka ba haka bane saboda dan wani sakaci ne wanda idan da anan ne dillancin rayukan mutane ba ake anan ba shugabanninmu suke dillanci da rayukan da shi ake samun kuɗi a ƙasa irin ta wallahi ni dai a irin tarihi da nake ji a ƙasashen duniya a yanzu ban taba babu ƙasa irin Najeriya Allah ƙasar da bata san kima da mutuncin al'ummarta ba bata san darajar rayukan al'ummarta ba wallahi ban san irin Najeriya ba ban sani ba ko kai ka sani irin Najeriya a duniya yanzu haliyan wanda za a rinka kashe mutane kamar kiyashi ana wulakanta mutane ana cin mutuncin mutane ana salwantar da dukiyoyinsu ana barnatar da kudinsu a lokacin da shugabanni sun mai da hankali kawai campaign din mulkin su suke yadda za su maimaita suke bukata ana haka fa yadda za su maimaita kuma kaga wasu jakuna da sunan mutane wa irin waɗannan shugabanni suke campaign jakuna ne amma da sunan mutane babansa aka kashe bane shi yasa inda babansa aka kama aka shiga da shi daji aka nuno shi ana dukan sa wallahi din yadda za a yi sai yayi yadda za a yi ya ga wannan shugaban bai koma ba yana da dama amma muku dumo ba mu san abin da muke ba kwata-kwata mu kawai in mutum zai samu kuɗi a cikin mai sa aljihunsa kawai shikenan an gama kuɗi yana iya siya imanin dukkaninmu gashi nan kuɗi an ba mutum kuɗi shi sai kaga yazo ya haukace ba ruwansa abin mamaki kuma ƴan uwa abin da zai ba ku mamaki shine abokan zaman mu duk da san kuɗin su duk da zalamar su wallahi da yawa suna fifita masalan al'ummar su akan mu suna fifita masalan al'ummar su akan abin da yake faruwa na shugabanci mu da ƴan arewa ga munan kawai mu ba mutane ba kuma mu ba dabbobi ba ga munan dai kawai Allah abin akwai takeici akwai koi zafi kwata-kwata ba mu san kanmu ba kwata-kwata kowanne ɗaya daga cikin yana ta kuka na bakin ciki da damuwa ta yadda zai lallai sai ya samu kansa adalci lallai sai ka samu kanka adalci haka za ga mutane sun je suna campaign wa ƴan siyasa kana dauko ɗan siyasa wa kai shi ne naka shi ɗan siyasa me zai maka dan siyasar da bai kare ranka ba mai amfanin sa Allah ya kyauta Allah ya kare Allah ba mu ikon ganewa abin babu da kwata-kwata to sayyidina Uthman bai yadda aka kashe kowa saboda shi ba ana muke ne walakin Uthman amara as-sahabata bi adam al-qital ba bal innahu jaa fi ba'd ar-riwayat ya zo ma a wasu daga cikin rawayoyi annal ladina ja'u lidifai an uthman waɗanda suka zo don bada kariya wa sayyidina uthman aktharu min sab'i mi'atin min abna'is sahaba Malai ce sun mafi mutum 700, sun fi mutum 700 daga ƴaƴan sahabbai. Shi sa na ga muku ba iya waɗannan bane da aka lissafa, akwai wasu da yawa. Adadin su ma yadda malaman tarihi suka ambata sun fi mutum 700, waɗanda duk sun zo ne kawai sun bada rayuwar su dan kare sayyidina Uthman. Walakin hatta haula is 700, malai ce sai dai hatta in ka hada da waɗannan mutum 700 da suka zo dan bashi kariya, la yasiluna ila adadi ulaika albughati ala alqawli bi anna aqall adadin annahum alfani. In ka duba zaka ga ai ba su kai adadin waɗannan ƴan tawayen ba, idarancin adadin su shine mutun nawa 2000. An fahimci abin da malaka ya nufi ko? Idan ka ce mutun 700 sun zo kare sayyidina Uthman, sai ka dauka a cikin abin da muka karanta a baya, mafi karancin su kuma ƴan tawayen nan mutun 700 ne, ai mutun 2000. To kaga 2700 akwai bambancin wasu kusan 1,300, sun fi su yawa da yawa. To ko da hakan ne ba su kai adadin waɗancan ƴan tawayen ba. An Abdullahi bin Amirin ibn Rabi'a qala, an karɓo daga Abdullahi ɗan Amir ɗan Rabi'a, ya ce kuntuma Uthmana fiddar, ya ce na kasance tare da sayyidina Uthman a cikin gida. Dan a lokacin da sayyidina Uthman yake a cikin gida, akwai yana tare da wasu mutane, daga ciki akwai matarsa, akwai wasu daga cikin sahabbai, akwai wasu ƴan uwa da yake tare da su. Yace to ni ma ina ɗaya daga cikin wanda muke tare da sayyidina Uthman a cikin gida. Faqala, sai sayyidina Uthman yake faɗa ga mutanen da suke tare da shi, yace a'azimu ala kulli man ra'a anna alayhi sam'an wa ta'atan. Yace a'azimu, ina yanke magana, ina bada umarni, ala kulli man ra'a anna alayhi sam'an wa ta'atan, akan dukkanin wanda yake gani ina da ta cewa zai ji ya bi akan umarni na, ina bashi umarni, illa kaffa yadahu wa salahahu wa silahahu, cewa lallai ya kame hannunsa kuma ya kame takobinsa, ya kame makaminsa. Duk wanda na isa in gaya masa ya ji, duk wanda na isa in gaya masa ya bi, to ina bashi umarnin ya kame hannunsa daga shiga yakin nan, ya mai da takobinsa cikin kubanta, babu yaki kenan. Ibn Sirin qala, an karbo daga dan Muhammad dan Sirin, Allah ya masa rahama, yace jaa Zaid bin Thabit ila Uthmana, Allah ramma Zaid dan Thabit wanda ya jagoranci hada alqur'ani lokacin sayyidina Uthman da lokacin sayyidina Abubakar, Allah ya kara masa yarda. Shima ya zo wajen sayyidina Uthman lokacin da waɗannan mutane suka kewaye gidansa. Faqala, yace da sayyidina Uthman, hadhihi al-ansaru bil bab, yace ga mutanen Madina nan a bakin kofa na taho da su, gungun matasa majiya karfi ga su nan a bakin kofa na taho da su. Qalu, sun ce a gaya maka, in shi'ita an nakuna ansar Allah marrataini, idan kana so to zamu ƙara zama masu taimakon Allah madaukakin sarki kashi biyu, ba san wa manzon Allah ba, to shi ma za su yi masa sallallahu alaihi wasallam, shi ma za su yi masa. Lokacin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai hijira zuwa gare su, ai sun yarjejeniya ko suka ce sun bada rayukansu da ƴaƴansu da komai nasu dan Annabi ya rayu, suka ce in kuka ga an taba Annabi to sun kare gaba daya, to sune suka zama ansar, ai mataimaka. To suka ce za mu kara maimaita wancan abin da muka yanzu akan ka Uthman, za mu bada jinnan nikin mu idan ka yarda, kama kunna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka kasance tare da Annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi, nakunu ma'aka, za mu kasance kai ma tare da kai. Fa qala Uthman, sai sayyidina Uthman yace amma qitalun fala, yace amma in dai yaki za a yi, yace to a ce a bar shi. Wa dakhala ibn Umar ala Uthmana, Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda, shi ma dai ya shiga wajen sayyidina Uthman. Fa qala Uthman, sai sayyidina Uthman yace da sayyidina Abdullahi dan Umar, yabna umara, ya kai dan Umar, unzur ma yaqulu haula, yace kalli, duba abinda waɗannan mutanen suke faɗa fa. Yaquluna, wai suna cewa ikhla'aha, wai na sauka daga kan mulkin nan, na tube rigar mulki da Allah madaukakin sarki ya samu, haka suke cewa. Wala taqtul nafsaka, suna cewa kanna kashe kaina da kaina. Fa qala ibn Umara, sai Abdullahi dan Umar Allah kara masa yarda, yace idza khala'ataha, ya kai khalifa Uthman, idan ka yarda ka cire wannan riga taka ta mulki, ka sauka ka ba su dama, am khalladun anta fi dunya, shin zaka rayu a duniya ne, zaka dawoma a duniya,
in ka yarda ka tube kanka ka ba su ba dai mutu ake tsoro ba to zaka dawo mani a duniya fa qala Uthman la sai sayyidina Uthman ya ce masa a'a bazan dawo ma ba qala Abdullah bin Umar sai Abdullah dan Umar ya ce fala ara an takhla'a qamisan qammasaka Allah fatakuna sunnatan kullama kariha qaumun khalifatahum aw imamahum khala'u yace ni ba na gani ya kai khalifa ka tube rigar da Allah madaukakin sarki ya sa maka ita shine qammasaka Allah ka zare mulkin da Allah madaukakin sarki ya baka hadisin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga masa cewa Allah madaukakin sarki ya zai sanya maka wata riga idan mutanen suka ne maka cire kai daga cire man karanta hadisin a baya kun ga lokacin ya tabbata saboda dan Umar ya ƙara jaddada masa wannan magana cewa kada ka cire ni ba na gani ka cire rigar da Allah madaukakin sarki ya sanya maka ita to sai faɗo ta magana mai tsada sai ya ce masa idan ka cire fatakuna sunna abin sai ya kasance kuma al'ada ba wai sunna ta manzon Allah yake nufi ba sai ya kasance al'ada kullama kariha qaumun duk lokacin da wasu mutane kawai suka ji ba sa son khalifatahum wani jagoran su ko khalifan su aw imamahum ko shugaban su khala'u ko za su cire shi dan uwa ba haka bane idan da sayyidina Uthman ya yadda ya sauka to abin da zai faru shine duk lokacin da wani shugaba yake yi za a samu wasu gungu da za su koma gefe kawai su je su yi meeting su ji ba sa son su zo su cire shi haka za a yi ta yi kuma dan akwai shugaban da kowa ne yake son sa ne babu duk shugaban yanzu ko da sayyidina Uthman da muke magana a kansa ku duba daga cikin mutanen da yake khalifanci aka samu aka tattaro suka zo suke masa wannan abu wannan na ɗaya daga cikin mutanen da suka fi adalci a tarihin mulki da duniya sayyidina Uthman amma a cikin mutanen sa shi yasa galibi ko yanzu duk shugaban da kaji ana cewa wani mutumin kirki ne to sai dai in mutuwa ya faɗa kuma sokaye Allah mu dinnan da kake ganin mu ka ban mu kawai ina ga ya maka yanzu ba magana muke akan shugabanci ba yanzu magana kun babbaki akan shugabanni azalumai bane to kaddara wallahi gobe Allah ba mu shugaba nagartacce wanda ke san gyara wallahi mu zama fara kuka mu zama fara fito mu ce kai gaskiya ya takura ya matsa in kaga an bara yaban sa to wallahi sau kai ko kuma ya mutu sai ya fara to Allah ya ji kanwani kaga shi ya gyara kaza shi yake kaza ba haka bane haka muke to duk lokacin da aka ce ga wani shugaba sai mutane suka ga cewa bari su cire shi sai da ya sauka to abin zai zama to sunna ne kawai malai ce wa qala Uthman sayyidina Uthman ya ce li abida kullu man wa qala Uthman li abidihi sayyidina Uthman dan afan Allah ya kara masa yarda ya fada ga bayinsa me yace musu yace kullu man wa ba'a silahahu fa huwa hurrun li wajhi Allah bayinsa nasa na kansa sai yace da su duk wanda ya aje takobinsa bai yaki ba duk wanda ya aje takobinsa kada ya bani kariya duk wanda ya haka to na yan tashi saboda Allah kai ka san ba yakin ne a gaban sa bawa yana da kima da daraja a wajen mai shi a wancan lokacin mallakar bawa abu ne mai matukar muhimmanci a wajen mutum a wancan lokaci sai aje takobinsa bai yaki tare da shi ba ya yanta shi fa huwa alladhi mana an-nasa min al-qital malai ce sayyidina Usman shine ya hana mutane fa yin yakin nan wa ma hadha faqad humila arba'atun min shubban quraish mulattakhin bid-dima malai ce amma duk da haka shine ma hadha duk da haka tare da haka sai da aka dauko wasu mutane wasu samari matasa majiya karfi an gani ta kashe ni an ta kibe guda hudu sai da aka dauko su aka mai da su gidajen su face face da jini shine mulattakhin bid-dima ma'ana sai da suka shiga ka san ko yanzu ba a rasa irin waɗannan akwai matasan da za su ga misali kai babba ne a waje a zo a ce maka mutunci ka ce wannan ba shi ba zai iya bari ba lokacin da zai ku tufo baka sani ba ba haka bane kuna zaune kai babba ne a waje sai wani ya zo ya rinka zagin ka
sai wanda suke tare da kai su tashi zasu abanda suka ce a da Allah kai a matsayin kana ba suka ce kada ayi rima arba da shi menene tafi to a ciki wallahi akwai wanda sai dai ka ji ku tufo kawai ina fata an fahimta to irin wannan ne akwai hamasa akwai zafin kai na su kara abin da suke so kamar lokacin da sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda lokacin da ake sulhu Hudaybiya da ake rubuta abin da za a rubuta na sulhu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a rubuta hadha ma salaha muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a quraish wannan shine abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sulhun sa tare da quraishawa she shi suhayl wakilin quraishawa sai yace a bin lima da kai ba mu yadda ba sai dai a rubuta hadha ma salaha muhammad ibnu abdullahi kaji arne shi bai yadda a rubuta muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ce sayyidina ali goge ka rubuto ne sayyidina ali ce shi ba zai goge ba yace in goge rasulullahi da nuna yace ba zan iya ba kaga wannan wani sai yaga ai kamar ya saba umarnin annabi ne ku amma irin wannan hamasa ce irin wannan ne to irin haka ne tare da cewa sayyidina usman kun ga yadda ya tattare su ya ta kakkarewa kada ai argima amma wasu daga ciki suna gani a zo a far masa za su iya ba sai da suka shiga kuma sai da aka dauko su aka kai su duk an jijji musu ciwo a lokacin daga cikin su har da jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zai kara tabbatar maka dan uwa da kyakkyawar alakar da ke tsakanin jikokin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ɗan gidan annabi da kuma sahabban sa sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman Allah ya kara musu yarda da Allah idan babu alaka mai kyau za su bada rayuwar su saboda shi masu zagin sayyidina Uthman saboda alul baiti alul baitin sun bada ransu dan gin su kara sayyidina Uthman gashi nan malai ce mahmulina kanu yudafi'un an Uthman kuma an dauke su ne an kai su gida kanu saboda sun kasance yudafi'un an Uthman suna bada kariya ga sayyidina Uthman wa humul Hasan ibn Ali kaji ba sune Hasan dan Ali dan Abi Talib da Abdullah ibn Zubair Abdullah dan Zubair da Marwan ibn al-Hakam da Marwan dan Hakam da Muhammad ibn Hatib da Muhammad dan to insha Allah ta'ala nan ya kamata mu jabirki mu tsaya saboda mun zo gaba sati mai zuwa zamu tashi man qatala Uthman ne waye ya kashe sayyidina Uthman ma'ana waye shi ya je sa takobi ya kashe sayyidina Uthman wanne mara albarka ne wannan to shine zamu ji insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka fadi ƴan uwa na daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan shi gaba daya abinda muke kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullah